الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Rabiu da aka shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 1 shekara ta 2016 wanda ya dace ma 25 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Kundatul Ahkam na Sheikh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau bada yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
wala idan kunki wanda ya zubi ma ke yin isha ya tamari kaman magariba ake da akai raka uku tare da shi kan ka sallar ta kawai sai ya tashi ya yi kama ya kawo magariba ya kawo isha
to ai ban gane abin da kake yi
kamar shi da yazo ya yi ski ana sallah ya tamari kaman isha magariba ne ake yi shi ko imamu a ce isha ne yake kawai da aka yi raka uku tare da shi da imamu ya zama ya sallama ce bai ma sallama ce ya tashi ya yi kama ya kawo magariba sannan kuma ya tashi ya yi kama ya kawo isha kun ce
bai yi da bin da ba isha na'am kamar ni wato shi mazi yana daga cikin abubuwan da suke kariyar wallah amma babu dalilin da ya tabbatar da cewa wanda ba shi da arwallah ba zai dafa alqur'ani ba dan haka ya halatta na'am illa kasancewar mutum ya tsarkake jikinsa ya yi arwallah sannan ya dafa alqur'ani to wannan yafi wanda zai dafa ba tare da arwallah ba domin shi wanda ya arwallah akwai girmama littafin ubangiji subhanahu wata'ala tare da shi amma ba sharadi bane wani dafa alqur'ani cewa dole sai da arwala na'am
cikin masu rubuta alqur'ani cikin mota ko inji ko cikin shago ma
bai yada cewa misali irin wannan wato ko nan da ake likawa jikin babur ko jikin mota wanda ke da sunan Allah misali zaka samu wani Allahu Akbar wani ka samu ayatul kursi wani ka samu kul huwallahu da sauransu wannan kwata-kwata ba sa halatta domin ba girmama alqur'ani bane girmama alqur'ani na kasancewa ta hanyar karanta shi da yin aiki da abin da yake cikin shi kuma in neman tsari ne da kariya da sunan Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka sai da ya nuna mana ya karantar da mu addu'a ta hawan abun hawa wanda da izinin Allah in kai addu'ar ubangiji ta'ala zai sauke ka lafiya sai dai idan an zuci karo da alƙadari na ubangiji subhanahu wata'ala wannan kuma dole a zartar dole abinda ubangiji ta'ala ya kaddara ya zartu game da bawansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun gama wato baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen alƙalanci wanda a baban hadisi na ƙarshe da muka karanta shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda ke faɗa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لو يلقى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. Zama sallallahu alaihi wasallam ke fada cewa inda a ce akan dauka a ba jama'a duk wani abu da suka kai kara a sababin kai kara, zan Allah yace inda za a ringa daukan abinda jama'a suka kai kara suka ce nasu ne a sababin kai kara da suka yi, zan Allah yace dadda anasu dima'a rijalin wa amwalihi wa amwalahum, zan Allah yace da wasu mutanen wato sun yi da awar jina nan wasu da dukiyarsu su ce sun cancanta a wasu. Idan ka sani mutum sai ka je ka kai karan shi wajen alkali ka ce ya kashe maka dan uwa ko ya maka rauni ko ya maka kaza a yi kisasi, ko kuma kawai haka ka ga dukiya a hannun mutum ka kai kara wajen alkali ka ce ta kace ko ka ce kana bin shi bashi ko ka ce ka bashi aljiyar kaza, inda a ce kawai haka in mutum ya kawo kara ya ce kaza nashi ne a dauka a bashi, manzo Allah ya ce to da wasu mutanen saboda rashin tsoron Allah da sun ringa kai karin dukiyar wasu da jinanansu. Sai manzo Allah ya ce walakin yaminu ala almudda'a alayhi, kusan da cewa yin rantsuwa na kasancewa akan wanda aka kai karin sa, shi wanda ya kai kara farkon abin da alkali zai nema daga wajen sa bayan ya saurari kai karansa sai ya ce ina shaida, ina shaidu. Idan ya kawo shaidu suka tabbatar da shaida tsakaninsu da Allah, to alkali sai ya yanke hukunci ya bashi gaskiya. Shi wanda ya kai kara idan aka ce masa ina shaidu ya ce ba ya da shaida, shi wanda aka kai kara alkali sai ya ce to rantsi wannan fa ya ce ina bin ka miliyan guda, mun nemi ya zo da shaida ya ce ba ya da shaida, to kai rantsi da Allah in har ba haka ba ne, idan ya yi rantsuwa da Allah to ya wanke kansa, amma in ya ki rantsewa to dole alkali zai matsa shi ya takura shi sai ya ba shi miliyan kin shi guda. Dan haka kamar yanda ya zo a cikin wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law yuqan nasu bi da'awahum ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Shine manzo Allah yake cewa da a ce ana dauka a ba jama'a a sababin kai karin su duk abin da suka kai kara a dauka a ba su kai tsaye, manzo Allah yace ladda arijalun amwala qaumin wadima'ahum, da wasu mazajin sun yi da awar jinanan wasu da dukiyarsu, manzo Allah yace lakin albayyinatu 'ala almuttaqin, sanadi wato kawo shaidu na kasancewa akan wanda ya kai kara, wanda ya kai kara dole alkali ya nemi ina shaidunka. Allah Allah sai ce wal yaminu ala man ankar, rantsuwa na kasancewa ga wanda ya musu, kenan wanda aka kai karan shi cewa yayi kaza, shi wanda ya kai kara sai a ce ina shaidu. Kai da aka kai karanka in ka ce ba haka bane, to anan alkali sai ya nemi cewa kai rantsuwa da Allah, idan kai rantsuwa da Allah shikenan ka kubutar da kanka ka wanke kanka, amma idan ka yi rantsuwa to dole abinda aka kai kara akan ka dole za a yanke hukunci sai ka biya. To rashin tsoron Allah na yawa daga cikin jama'a shi yasa yau in an ce su rantsi da Allah za su iya rantsewa kuma akan ƙarya, amma in aka ce rantsi da Qur'ani to ba zai rantse ba. Saboda me yasa su suna ganin akwai bambanci tsakanin rantsuwa da Allah, misali kace billahi allazi la ilaha illa huwa ko kace wallahi, suna ga akwai bambanci tsakankanin kace ka rantse da Allah da kace ka rantse da Qur'ani, tare da cewa babu bambanci a shar'anci, domin alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka ya halatta mu rantse da alqur'ani, domin alqur'ani sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin zancensa ne ba halitta bane daga cikin halittunsa. Illa kasancewar abin da yake cikin karunan gamagari su sun tafi akan cewa wai qur'ani ko da gaskiyarka in ka rantse da shi sai jijiya 40 daga jikinka ta cire. To an ce wai kana da gaskiya ka rantse da shi jijiya 40 ta cire, to ina ga wanda ba shi da gaskiya mu gani ya ce. to illa kasancewar da karantsi da Allah da karantsi da Alkur'ani duka matsayin su daya illa kasancewar Ubangiji ta'ala yakan iya gaggauta maka hukuma tun daga nan duniya hukumar kuma bata takaita ba akan kuturcewa an gane ku ba dole bane ba mutum ya rantsuwa da Alkur'ani akan ƙarya dole sai ya kuturce ko kuma dole sai ya mutu komai a wajen Allah yana da lokaci ne kulli ajalin kitab komai yana da lokaci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya rantsuwa da Ubangiji da zatin Ubangiji ko ya rantsuwa da sifa daga cikin sifofinsa misali Alkur'ani Allah idan ya ga damar gaggauta masa hukuma yakan gaggauta masa in ya ga dama kuma ya jinkirta masa sai a gobe kiyama ya kama shi to dan haka zaka gani su da yawa mutane wani yayi rantsuwa da Qur'ani akan ƙarya kuma gashi lafiya kalau wannan ta lalace Ubangiji subhanahu wataala ya masa kuma da yawa daga cikin jama'a sun yi rantsuwa da Alkur'ani akan ƙarya take yanke Ubangiji subhanahu wataala ya dauke su da hukuma dan haka maganar cewa wai in kai rantsuwa da Qur'ani in aka rubuce maka Alkur'ani kasha wai an warware ta har wasu malaman cewa suke suna da hanyar da suke warware shi wai idan mutum yayi rantsuwa da Alkur'ani akan ƙarya to Qur'anin akwai hanyar da ake bi wato wai a warware wannan Alkur'ani wasu su ce sai an sauke masa Alkur'ani sosattin ayi jinga ayi kuntarai biya su sauke masa wasu kuma su ce a rubuce Qur'anin gaba daya idan ya shawo wannan Alkur'ani shikenan wai rantsuwar da yayi wai ta warware dan haka waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da asali a shari'a an gane ko wannan rantsuwa ce wadda ake kiranta al-gamus kai rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan rantsuwa ce wadda take durmiyar da bawa a cikin zunubi a ƙarshe ta durmiyar da shi a wuta me irin wannan rantsuwa in ma Allah ya gaggauta masa hukuma a nan duniya ko kuma Allah ya jinkirta masa so da yawa ƴan uwa ƙauyawa zaka ga mutum yayi rantsuwa da Qur'ani akan ƙarya wato domin rigima ta gona wai shi kawai ya bar ma ƴaƴansa gado in mutuwa ce ma ya mutu so da yawa akan samu haka kuma kasancewar da yake mutane sun fi tsoron Alkur'ani dan haka wannan shine babban abin da za a bi domin a magance mutanen zamani dole a zo wannan Alkur'ani a masa babban gida yanda zai tsoratar da mutum a zo a bashi shi in ma dan hannun ne a bashi an gane ko in yana ganin baya ga yana ga bambanci tsakanin wanda ake kiran shi bugun dutse da dan hannu to a dauko rubutun hannun a bashi saboda ai galibi in an ce rantsi da Qur'ani mutane ba sa rantsewa amma in aka ce rantsi da Allah kai tsaye zai rantse kuma ya san ƙarya yake to dan haka ne ka'ida ta shari'a in mutum ya kai ƙara farko idan alƙali ya saurari kai ƙarin da aka yi to sai ya ce ina shaidu in ya kawo shaidu fa lillahi alhamdu alƙali sai ya hukunci da wannan shaidu ya bashi gaskiya in shi wanda ya kai ƙara aka ce ina shaidu ya ce ba ya da shaida shi wanda aka kawo ƙara idan ya yi musu ya ce ba haka ba ne to alƙali sai ya fuskantar da rantsuwa zuwa gare shi cewa ya rantse da Allah in har ba haka ba ne idan ya yi rantsuwa da Allah ya wanke kansa idan ko ya yi rantsi wato alƙali sai ya ba wanda ya kawo ƙara gaskiya kenan haka ne za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul at'ima malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato abinci da abin sha an gane ko lafazin afigima jam'i ne na ta'am idan aka ce ta'am ya hada abin da ake ci da abin da ake sha illa kasancewar galibi shi abin da ake ci akan yi amfani da lafazin ta'am abin da ake sha akan yi amfani da lafazin asharab dalili akan cewa abinda ake sha shi ma ana amfani da lafazin ta'am akan sa shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala yake cewa walamma yake cewa falamma jawaza Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yaqamhu fa innahu minni illa man iktarafa ghafatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu. Ubangiji ta'ala yake cewa falamma jawaza huwa wa junuduhu falamma jawaza Talut bil junudi qalu inna Allaha mubtaliikum bi nahar. Ubangiji ta'ala yake cewa lokacin da Talut an gane ku wato lokacin da shine yake cewa lokacin da Talut wato ya fito da rundunarsa sai yake faɗa ga jama'a sai ya ce inna Allaha mubtaliikum bi nahar, ku san da cewa ubangijinku mai jarraba ku ne da wata ƙurama ta ruwa. Ga halin da kuke ciki hali ne wanda yake na bulaguro, hali wanda yake na yaƙi, kuma ga kishirwa ta tsananta. Jarrabawa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wani lokaci idan ya tashi jarraba bawon shi yakan jarraba bawon shi da abin da yake so yake kauna. Kaga ai babu abin da mai kishirwa yafi so yafi kauna sama da ruwa. Shine yace inna Allaha mubtaliikum bi nahar, sai yace faman shariba minhu falaysa minni, duk wanda ya kwankwadi wannan ruwa ya sha ya cika cikin sa to ya san da cewa baya tare da ni. Sai yace wa man lam yaqamhu, yace duk wanda bai sha ba sha wanda ya kai gaya ya cika cikin sa fa innahu minni, yace to wannan yana tare da ni, duk wanda bai sha ba yana tare da ni. Yace illa man iktarafa garfatan, a wata riwaya gurfatan, biyadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu, yace sai dai wanda ya dan kamfata da hannun shi ya sha to shi ma wannan yana tare da ni. Kenan da wanda bai sha ba da wanda ya sha dan kadan to wannan suna tare da ni. Kaga anan sai yace wa man lam yaqamhu, alhali kuma ruwa ne, sai aka yi amfani da lafazin wato qa'am. Dan haka kenan in aka ce al-adhima ana nihi da duk wani abinci da duk wani abin sha, shine malam yace kitabul adhima, wato littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen abinci da abin sha, haka nan da tufafi gaba ɗayan su kenan. Anan insha Allah ta'ala za mu ga dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna mana abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana da wanda Allah ya haramta mana. Wailla kasancewar asali duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wato shine halacci. Baka isa baka ce abu kaza haramun ne sai kana da dalili, imma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Imma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dan haka idan aka ce abinci a harshen Larabci shine malamai suke faɗa kullu ma yu'kal, duk abin da ake ci wannan sunan shi abinci kenan, duk abin da ake ci sunan shi abinci. A shar'ance shi wannan kitabul adhima malamai suka ce huwa bayanu ma yubahu wa yahrumu aklu, shine bayanin abin da aka halitta da abin da cin sa ya zamanto haramu kenan, sune zamu gani kamar yadda muka yi bayani. Asali game da abinci da duk wani abin sha shine halacci kamar yadda muka yi bayani, domin dalilai daga cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka tabbatar mana da haka. Duk wani abin da ake ci da duk wani abin da ake sha asali wato shine halacci, sai abin da dalili ya haramta. Dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ku san da cewa ubangijinku ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa gaba ki ɗaya, ma'ana duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya Allah ya halicce shi ne saboda mu. Duk abin da ka sani a doron ƙasa to ubangiji ta'ala ya halicce shi saboda mu, ma'ana domin ya zame mana agaji akan kaɗaita shi a cikin ibada. Haka a can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala na faɗa wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, tabbas Ubangijin ku ya muku bayani daki-daki game da abin da ya haramta mu. Duk wani abin da Allah ya haramta mana, to ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya a cikin Alƙur'ani ko akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dalili daga cikin sunna shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tubayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantashikuha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Tare da cewa hadisin wasu malamai sun raunana shi, an gane ko a takaice ne hadisin ra'ifi ne illa kasancewar dalilai sun kunshi ma'anarsa. Shine yace inna Allah farada fara'ida fala tubayyi'uha, ku san da cewa Ubangijinku ya farlanta farillai, kada ku tunzartar da abinda Ubangijinku ya farlanta muku. An gane ko? Sai yace wa hadda hududan fala ta'taduha, Ubangijinku ya iyakance iyakoki, kada ku ketare iyakokinsa. Sai yace wa harrama ashiya'a fala tantahiquha, Ubangijinku ya haramta muku wasu abubuwa fala tantahiquha, kada ku keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abinda ya hane ku ku aikata, kada ku keta alhurmarsa. Sannan sai yace wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum, Ubangijinku ya kyale game da wasu abubuwa, bai ce ba haramun ne, yace to min gairin siyani, amma fa ba dan ya manta ba, domin Ubangiji ta'ala baya mantuwa. Qala ilmuha inna rabbi bi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Maza Allah yace fala tabhasu anha, yace kada ku yi bincike wato game da waɗannan abubuwa da Ubangijinku ya kyale, bai ce ba haramun ne, to kada ku yi bincike ku ringa tambaya. Gaba ɗayan kowace gaba daga cikin gabbaikin wannan hadisi, to akwai ayoyi na Alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka kunshi ma'anarsa, amma ta fuskar sanadi hadisin bai inganta ba. An gane ko? Domin nan ne yace inna Allah farada fara'ida fala tughayyi'uha, ku san da cewa Ubangijinku ya farlanta farillai, fala tughayyi'uha, kada ku tunzartar da abin da Ubangijinku ya farlanta mu. Kaga akan wannan gaba ayoyi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa, duk abinda Allah ya farlanta mana, to mu yi kokari mu kiyaye shi, mu zo da shi kamar yanda yake, kada mu tozartar da wani abu daga cikin shi. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna gayya. Ubangiji ta'ala ya ce wasu miyagun mamaya sai suka maye bayansu, suka tozartar da sallah, suka bi shahawa ta rayuwar duniya. Kaga anan Allah ya zarge su, ya aibanta su akan tozartar da abin da ya farlanta musu. Dan haka duk abin da Allah ya farlanta ma bayansa, to haramun ne tozartar da shi. Sannan sai ya ce wa hadda hududan fala ta'taduha, Ubangijinku ya iyakance wasu iyakoki, yace fala ta'taduha, kada ku ketare iyakokin Ubangijinku, kamar yadda yake cewa tilka hududullahi fala ta'taduha. Sannan sai ya ce wa harrama ashiya'a fala tantahiquha, Ubangijinku ya haramta wato abubuwa, ya haramta muku wasu abubuwa, fala tantahiquha, kada ku keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk abinda Allah ya haramta, to ya zama wajibi akan mu nisance shi. Sannan sai yace wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyani, Ubangijinku ya kyale game da wasu abubuwa, bai yi bayani game da haramcinsu ko kuma hukuncinsu, yace to ghayra nisyani, amma fa ba dan ya manta ba. Sai yace fala tabhasu anha, kada ku yi bincike game da ita, ku ce shin abu kaza halaka ne ko haramun ne. Kenan abinda Allah ya kyale, bai ce ba halaka ko haramun, to kar ku yi bincike. Sai ku koma asali game da duk abin da Allah ya halitta shine halacci, sai an samu dalilin da ya nuna cewa haramun ne. Kamar yadda yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquranu tubda lakum. To a takaice wannan hadisi shine dalili wanda ke nuna asali game da duk wani abu da ake ci da duk wani abu da ake sha, to halaka ne, sai abinda dalili yace haramu ne. dan haka kenan sai mu gane kaida duk abinda Allah bai bayyana mana ba haramcin sa a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana haramcin sa a cikin sunna to asali ne sawa'an abinci ne ko abin sha ne ko tufafi ne ko mai dai ne sai mu dauke mu koma asali kawai halakai kenan sai abinda dalili yace a'a abu kaza bai dace ba dan haka hikima ta ubangiji subhanahu wataala da ya ware wasu abubuwa daga cikin kayan ci da wasu abubuwa waɗanda ake sha yace mana ya bayyana mana cewa haramun ne baya halatta gare mu ubangiji subhanahu wataala yayi ne da hikima kamar yanda bai taba cewa ayi kaza ko a dina kaza fa ce akwai hikima a karkashin haka game da duk abin da Allah ya halitta akwai hikima a karkashin sa dan haka abinci abu ne wanda jikin dan adam yake ginuwa da shi kuma duk abin da mutum yake ci wannan yakan yi tasiri akan bangare biyu zuwa uku a jikin sa duk abin da kake ci ko kake sha abu na farko zai yi tasiri game da lafiyarka idan abu ne wanda yake mai ƙara lafiya zai ƙara ma lafiya idan abu ne wanda yake mai cutarwa kuma zai cutar da kai sannan duk abin da kake ci kake sha zai yi tasiri game da dabi'unka da halayenka an gane ku zai yi tasiri game da dabi'unka da halayenka akwai abubuwan da in kana cin su za su haifar maka wasu dabi'u da wasu halaye wasu abubuwan idan kana cin su su ma ga irin abubuwan da za su haifar maka dan haka ubangiji subhanahu wataala duk wani abu abinci ko abin sha wanda yake tsarkakekke wanda kenan zai yi tasiri ga jikin dan adam ya ƙara masa lafiya ya gyara halayensa da dabi'unsa ubangiji subhanahu wataala ya halitta mana duk wasu miyagun abubuwa na abinci ko abin sha wanda yake tasiri ga dan adam din ma game da lafiyarsa ya cutar da shi ko dabi'u da halaye dan haka ubangiji subhanahu wataala bai bar mu ba sai da ya haramta mana kamar yanda na daga cikin makasudin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya halitta mana dukkan wasu abubuwa dadada tsarkakakku sannan ya haramta mana dukkan wasu abubuwa waɗanda suke miyagu masu cutarwa kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wayu hillu lahum tayyibati wayu harrimu alaihim al-khaba'is manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta ma mu'minai at-tayyibat sune abubuwa waɗanda suke tsarkaka sai yace wa yuharrimu alaihim al-khaba'is sannan yana haramta musu dukkan wasu abubuwa waɗanda suke miyagu masu cutarwa dan haka duk wani abu da ake ci na abinci ya kasu kashi biyu akwai nabatiya akwai hayawaniya kenan abubuwan da muke ci a matsayin mu na ƴaƴan adam ya kasu kashi biyu akwai nabatiya ma'ana abin da ya shafi tsuro an gane ko abin da ya shafi tsuro sannan kuma akwai abin da ya shafi wato hayawaniya sune kamar dabbobi kenan naman da Allah ya halitta mana in ma ka samu abin da dan adam yake ci tsuro ne abin da ake shukawa ya fito ko kuma abu ne wanda yake fita daga jikin dabba ma'ana abin da ya shafi kan naman dabba kan madara da sauransu abin da ya shafi kenan kashi na farko tsirrai wato duk abin da yake na tsirrai itace ganyen icce ko ɗaɗen itace ko wata ciyawa ko menene gaba ɗayan su asali halaka ne ko wace ciyawa kana iya zagar wannan ciyawa ka dafa ka ci in ma a ɗanya za ka iya ci ba laifi bane ba dukkan wasu ƴaƴan itace kai ko cancalo wanda akuya take ci ba haramu bane ba ka ci an gane ko haka duk wani abu wanda yake na ciyawa shi ma wannan ba haramu bane ba komai halaka ne ka ci kenan sai abin da shari'a ta joge kamar yanda bayani zai zo nan gaba dalili akan cewa duk wani abin da ƙasa take tsirasuwa na itace ganyen icce da ciyawa da ƴaƴan itace cewa halaka ne shine ubangiji ta'ala yake faɗa mana ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a ku ci game da abin da ƙasa take tsirasuwa halakce wadda take tsarkakakka gare ku ma'ana duk abin da ƙasa take tsirasuwa ubangiji ta'ala yace mu ci kaga anan ƴaƴan itace ne ganyen icce ne ciyawa ce duk abin da ƙasa take tsirasuwa wannan halaka ne sai dai abin da ke akwai cutarwa. Yanzu misali kamar kasa, kaga kasa halakce, to amma saboda cutarwar ta kenan cin kasa ya zama to haram. Domin duk mutumin da yake cin kasa, to wannan kasa za ta cutar da shi ta kai shi zuwa ga halaka. Haka misali duk wani abu wanda yake da guba, duk abin da an tabbata yana da guba, idan ka ci yana iya halakar da kai, to ya zama haram. Haka duk abin da yake sanya maye, to wannan shi ma domin sanya mayen shi ya zama haram. Yanzu misali ganyen icce wanda yake sanya maye, to ya zama haram domin yakan sanya maye. Ganyen iccen da yake da guba a jikin shi wanda zai iya cutar da kai ko ya halakar da kai gaba ɗaya, to wannan ganyen icce ya zama haram. Me yasa ya zama haramu? Saboda cutar da take kunshi a cikinsa. Sannan abin da ya shahi dabobi su ma kala biyu ne, akwai dabobin da suke rayuwa a cikin jeji, akwai dabobin da suke rayuwa a cikin teku. Kenan akwai dabobin da suke rayuwa a cikin sarari, dokar daji, akwai waɗanda kuma suke rayuwa wato a cikin ruwa. To waɗannan dabobi waɗanda suke rayuwa a cikin sarari gaba ɗayansu halaka ne, sai abinda shari'a ta tuke mana, sai abinda shari'a ta bayyana cewa ba sa halatta. Na daga cikin abinda shari'a ta bayyana rashin halaccinsu, abinda shari'a ta nassanta cewa haramu ne, akwai alade. Cin alade haramu ne, domin nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar mana da haramcinsa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili daga cikin Alkur'ani shine ayat da ke cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala ke faɗa, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yab'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fiskan uhilla li ghayri llahi. Ubangiji ta'ala yake cewa, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yab'am, ce da su ni ban samu wani abu wanda aka haramta ga mai cin abinci da zai ci a cikin abin da aka yi mun wahayi daga wajen Ubangiji na. Komai halatta ne, ban samu wani abu cewa haramun ne. Yace illa an yakuna maitatan, sai dai abin da ya zama mushe. Idan aka ce mushe, dabbar da ta mutu ba tare da an yanka yanka na shari'a, sai yace audaman masfuhan, ko kuma jini wanda yake mai kwarara. An gane ko? Domin sukan tilla dabba da ranta su sosu jinin, ko kuma dabba in an yanka ta wannan jini da yake zuba, to wannan shi ma haramu ne, domin ana kiran shi addamul masfu. Sannan sai ya ce aula hama kinzirin, ko kuma naman alade, fa innahu rijs, domin najasa ne. Kaga wannan aya ne take bayyana mana cewa naman alade najasa ne, haramu ne. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihain riwaya ta Jabir, Allah ya kara masa yadda, ke cewa inna allaha harrama alaikum bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Kusan da cewa Ubangiji ta'ala ya haramta muku wato sayar da mushi, da sayar da giya, da sayar da alade, da kuma sayar da gumaka. Duk abinda Allah ya haramta sayar da shi, to cin shi ma haramu. Haka na daga cikin abin da shari'a ta bayyana mana cewa haramun ne shine jaki wanda yake na gida. Duk jaki wanda yake na gida, wanda ake zaune da shi yau da gobe, ake hawa, ake masa labtutu, wannan haramun ne. Kamar yadda za mu ga dalilai sun wuce a lissafa a wannan babi. Sannan abu na biyu daga cikin wanda shari'a ta bayyana cewa haramun ne, baya halatta a ci, wato dukkan dabba wadda take da hira daga cikin asiba. Idan aka ce asiba, su ne namun daji waɗanda suke masu faɗa mutum, irin su zaki, irin su damusa, irin su kyalkeci, an gane ko? Da sauransu. To waɗannan haramu ne. Idan aka ce nab, wato ita ce hira kenan, waɗannan haƙura masu tsini. Idan ka ɗauki misali damusa ko zaki da irin su kirkeci da sauransu, za ka ga suna da irin wannan hira, wannan haƙuri wanda yake mulkini. Sannan ko kuma daga cikin tsuntsaye wanda yake da miklab. Mene miklab? Shine a Hausa ake kiran shi kumburu, ma'ana wannan haracina, kamar meke, kamar shago da sauransu. An gane ko? Irin waɗannan wanda suke farauta, masu wannan faraci na wannan to su ma haramun ne kamar yanda hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli zinabin min as-sibai wa an kulli zi mikhlabin min at-tayr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da dukkan wata dabba wadda take mai hira min as-sibai daga cikin kenan namun daji idan aka ce as-siba wadanda suke masu fada mutum irin su zaki irin su damusa irin su wato shine wannan kirkeci da sauransu sai yace wa an kulli zi mikhlabin min at-tayr wato da dukkan tsuntsu wanda yake ma'abucin kwamburu kenan in dai tsuntsu ne wanda yake da wannan faracina to shi ma haramu ne mun gane nau'in farcin ma'ana wannan farci irin dai da meke in ka dauki meke to duk dabbar duk tsuntsun da ka sani wanda yake da irin wannan mikhlab kenan to wannan haramu ne sannan na uku shine duk dabbar da take cin najasa to wannan ita ma haramu ce an gane ku duk dabbar da take cin najasa haramu ce misali kamar angulu domin duk dabbar da take cin najasa ana kiranta jallala ubangiji ta'ala ya haramta mana cin dabba wadda ake kiranta jallala mai cin najasa domin an ciro sunan ne daga jilla in aka ce jilla shine bayan gari duk dabbar da take cin najasa take cin bayan gari sunanta jallala an gane ko cin wannan dabba haramu ne kai ko da a ce dabba ce ta gida wadda kake kiwo in ya zamanto abincin da take ci najasa ne to wannan haramu ne ka ci ta sai ka kware ta ta daina cin wannan najasa ta dau wani tsawon lokaci naman jikinta ya canza sannan ya halatta mutum ya ci sannan na hudu shine duk dabbar da shari'a ta yi umarnin cewa a kashe ta ko wadda shari'a ta yi hani game da kashe wannan dabba to haramu ne kenan duk dabbar da shari'a ta ce a kashe ko shari'a ta ce kar a kashe wannan dabbar to wannan dabba haramu ne cin ta wannan ita ma ka'ida ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa khamsu fawasika yuqtaluna fil hilli wal haram manzon Allah yace wanda yake cewa wato guda biyar daga cikin kenan dabobi manzon Allah yace akan kashe su a cikin harami ko a cikin sarari duk inda ka same su koda a cikin harami ne to ya halatta a kashe su an gane ko manzon Allah ya kira yasu da cewa fawasi me yasa saboda suna da cutarwa farko manzon Allah sai ya ce al-ghurab wato shine hankaka hankaka ko a cikin harami ka same shi ya halatta ka kashe shi dan haka cin hankaka haramu ne domin shari'a ta ce a kashe shi haka nan al-hida'a wato shine meki meki shi ma cutarwa yake dan haka shari'a ta yi umarnin cewa a kashe shi a duk inda aka same shi na uku al-fa'ara wato shine bera da dangin sa irin su gahiya da sauransu dan haka cin gahiya haramu ne domin gahiya dangin bera ne wal aqrab wato da kunama na cikon biyar din wal alkalul aqur shine karan zangai ko kuma kace karan hauka an gane ku dan haka duk abin da shari'a ta ce a kashe shi to cin shi haramu ne kenan haka sai ka hada da maciji domin shari'a ta yi umarnin kashe maciji maciji dangi ne waɗanda suke na kunama an ce a kashe kunama ina ga maciji saboda maciji yana daga yafi kunama cutarwa sannan abinda shari'a ta yi halin cewa a kashe shi akwai wasu dabobi guda hudu ko mu ce kwaruka guda hudu wanda kunama dabobi guda hudu wanda shari'a ta yi halin a kashe su shine kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Sahihu Ibn Hibban Abdullahi dan Abbas yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qatili 40 min ad-dawab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin kashe hudu daga cikin dabobi farko annamla wato ita ce tururuwa an gane ko ba a kashe ta sai in ya kasance akwai cutarwa in ya zamanto tana cutarwa to wannan kuma babu laifi saboda cutarwar ta ana iya kashe ta, amma in haka kawai ta fito ne ba ta cutar da kai to wannan bai halatta baka kashe ta. Sannan na biyu sai ya ce ƙudan zuma, an gane ko annahal kenan, ƙudan zuma shi ma baya halatta a kashe, ƙudan zuma baya halatta ka kashe shi sai in ya kasance yana cutarwa tana halbin mutane to anan ana iya fesa mata magani a kashe ta a sababin kenan cutarwar da take. Sannan na uku shine alhudhud, wanda a Hausa ake kiran shi malam katutu, shi ma cin shi haramu ne domin shari'a ta yi hani a kashe shi. Su kuwa malamai wai da shi ake gama wai fahimi wai na hadda alqur'ani haka ake samuwa, kuma ba tare da sun yanka ba ma musaikin shi, idan mahalba suka halgo shi ne kawai sai a dake wai da gashin da komi wai a yi rubutu a gama a sha wai maganin harra ne ta alqur'ani, to ko yanka shi kai baya halatta ka ci domin cin shi haramu ne, shari'a ta yi hani a kashe shi. Sannan na hudu shine as-surat, wato tsanya, an gane ko wannan kwari wanda yake fura kenan wanda ake kiran shi kiski ko kuma ana kiran shi tsanya, to shi ma wannan shari'a ta yi hani a kashe shi dan haka cin shi haramu ne kenan. Anan sai mu gane ka'ida, duk dabbar da shari'a ta ce a kashe ta, kamar hankaka, kamar meke, kamar bera da su gaihiya da sauransu, kamar kunama da maciji da karan hauka, wannan dukkan su baya halatta a ci domin shari'a ta yi umarnin a kashe su. Kuma duk dabbar da shari'a ta yi hani game da kashe ta to ita ma baya halatta a ci, kamar tururuwa, kamar ƙudan zuma, kamar alhudhudu, kamar wato shine wannan tsanya. Sannan na biyar, duk dabbar da wato aka haife ta tsakanin dabbar da ta halatta da wadda ba ta halatta ba to wannan baya halatta a ci, sai a rinjaye da bangare wanda yake na haramci akan halacci. Misali kamar dabbar da aka hada, misali alfadari da doki, kamar misali alfadara ce sai aka hada ta da namijin doki sai suka aihu to baya halatta a ci. Shi doki halatta ne kamar yadda za mu ga dalilai, amma shi alfadari baya halatta a ci, an gane ko, baya halatta a ci. To don haka kenan duk dabbar da ya zamanto an same ta ta hanyar dabbar da ta halatta da wadda ba ta halatta ba to wannan baya halatta a ci wannan dabba kenan. Wannan abin da ya shahi kenan dabbobi waɗanda suke masu rayuwa a cikin sarari kenan, su ne muka yi bayani kusan biyar daga cikinsu waɗanda ba sa halatta a ci. Sannan abin da ya shahi dabbobi waɗanda suke na ruwa, duk dabbar da take rayuwa a cikin ruwa to wannan ko musaikinta ka samu wannan ya halatta a ci, kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka cewa naman ruwa halakin wannan mushikin shi ma halaka ne. A hadisin da wani sahabi ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shine Abdullah ibn Mudrij, wani matukin jirgin ruwa ne, yace ya Rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bi ma'il bahr. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa qahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Yace ya Rasulullah mukan haute ku, sannan ruwan da muke dauka tare da mu kadan ne, in muka yi arwalla da wannan ruwa kishi ruwa za ta cin mana kafin mu je gaba inda za mu samu ruwan sha. Yace ya Rasulullah shin ya halatta mu yi arwalla da ruwan teku, domin shi ruwan teku baya shayuwa, ruwa ne wanda yake mai tsananin manda. Sai manzo Allah yace masa huwa tahuru ma'u, ruwan teku mai tsarkakewa ne, mai tsarki ne, mai tsarkakewa ne. Sannan sai yace alhillu maytatuhu, mushekin teku manzo Allah yace halaka ne, dan haka duk wata dabba wadda take rayuwa a cikin ruwa wannan dabba halaka ce kenan. Dan haka wannan shine gurgurdan abinda Allah ya halitta mana na dabbobi kenan, da waɗanda suke rayuwa a sarari da waɗanda suke rayuwa a cikin teku. Don haka inda muka koma baya za mu gane cewa ashe sababin da yasa Allah ya haramta mana wasu daga cikin dabbobi sababba ne kamar misali guda biyar. Abu na farko kenan duk abin da ya zamanto akwai guba, abin da yake cutar da lafiyar dan adam, to wannan haramu ne. Kenan sawa an dabba ce ko kuma tsuro ne na ƙasa, indai yana cutar da lafiyarka to wannan haramu ne. Duk abin da zai taɓa lafiyarka to wannan baya halatta ka wannan. Dan haka yau in likita ya taka maka birki ya ce kar ka ringa cin kaza to ka kiyaye. Ba dan komai ba yace ka daina cin kaza saboda kiwon lafiyarka, kiyaye lafiya ko wannan wajibi. Sannan abin da yake cutar da hankali, kamar misali kayan maye, Allah ya haramta su ba dan komai ba domin suna taɓa hankali. Abu na uku wato shine duk abin da yake najasa. Duk abin da yake najasa haramu ne domin a ƙarƙashin najasa akwai cutarwa. Sannan na hudu shine dukkan wani abu wanda yake abin kyama a ɗabi'a ta ɗan adam, wanda yake da ɗabi'a lafiyayya, kamar misali bawali da bayan gari da sauransu. Sannan abu na biyar abin da shari'a bata bada izinin cin shi ba, misali kamar misali kayan sata ko kayan kwace ko kuma dukiyar da mutum ya ci ta hanyar caca, ko kuma misali kudin da mace ta samu ta hanyar zaman banza, zaman kanta, to waɗannan dukkansu haramu ne. Me yasa? Saboda shari'a bata bada damar cewa a nemi ci ko a nemi sha ta wannan hanya. Kenan duk wanda ya sato kaya ko abinci ne ya sato cin abincin wannan haramu ne, ko kayan da aka zare mutum aka kwata to wannan shi ma haramun ne cin shi. An gane ku? Kenan waɗannan su ne iya abubuwan da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana. Kenan inda muka tsaya za mu gane cewa abubuwan da Allah ya haramta mana duka ba su wuce ba a lissafa su da yatsotsi. To ina ga abubuwan da Allah ya halitta? Don haka abinda Allah ya halitta ya lullunka abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana. Yanzu misali idan muka ɗauki namun daji gaba ɗaya, kawai waɗanda fa suke da hira daga cikin asiba su ne Allah ya haramta mana, waɗanda suke da wannan haƙuri irin su zaki su damusa. To dabba nawa dubu nawa za ka samu wadda take rayuwa a cikin dokar daji? Kaga waɗanda aka haramta mana duka ba su wuce a lissafa ba. Idan ka ɗauki tsuntsaye, tsuntsaye dubu nawa ke akwai, miliyan nawa ke akwai dangi na tsuntsaye? Amma kadai wanda Allah ya haramta mana waɗanda suke da wannan farce irin da me yake da sauransu. Shi gwanin ka ɗauki dabbobi na ruwa gaba ɗaya su kawai halaka ne, ko musaikin su ka samu wannan ya halatta mutum ya ci. Al-hadithu as-sadisu was-sab'una ba'da as-salasiyya an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul وأهوى النؤمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارم ألا وإن في الجسد مرغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وحديثنا ركود سبعين دشدا رواية عن نعمان ابن بشير الله يكرم سيدا كيف أتشوا naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada wa ahwan nu'man bi isba'ihi ila uzunaihi ila uzunaihi, wato a lokacin da shi an-Nu'man ibn Bashir zai rawaito ma almajirinsa wannan hadisi, sai ya daga yatsotsin shi yake nuna masa yace da kunnena naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi. An gane dan karka yi tsammanin cewa akwai wani tsani tsakanina da shi, a'a, ba wani bai ji ya faɗa min da kunnena naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. Shine yace wa ahwan nu'man, nu'man sai ya meka yatsotsinsa ila usnaihi, wato zuwa kunnuwan shi, kenan ya nuna masa cewa da kunnen shi ji wannan faɗa. Manzon Allah na faɗa innal halal bayyin, manzon Allah yace lalle ita halak wato a bayyana take. sai yace wal haram bayyin, yace ita ma haram a bayyana take. Abubuwa wanda Allah ya halitta mana gaya nasi ne a bayyana a cikin Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu misali idan muka dauki alfawaki, wato kayan marmari, ƴaƴan itace, kaga waɗannan halaccinsu abu ne wanda yake a bayyane. Duk wani abu da ake kiran shi alfawaki, idan aka ce alfawaki shine a Hausa ake kiran su kayan marmari, irin kayan ligim da ƴaƴan itace kamar su dabino, su inabi, su zaitun da sauransu. Kaga wannan babu wani kokonto game da halaccinsu, domin nasi ne na Alkur'ani ya bayyanar da haka. Haka misali idan ka ɗauki zuma, haka idan ka ɗauki madara da gurasa da sauransu, wannan abubuwa ne wanda halaccinsu a bayyane yake. Ko ba ƙauye, idan ka kawo olive ka bashi, bai taɓa sanin menene olive, amma in ka ce mashi wannan abu kaza, menene hukuncin shi, kaji ya ce maka halal. Me yasa? Saboda asali game da duk abin da Allah ya halitta shine halacci, kuma abubuwa ne waɗanda halaccinsu a bayyane yake. To haka idan ka ɗauki abubuwa waɗanda ake sha da duk wasu abubuwa na tufafi, ga su abubuwa ne waɗanda shari'a ta nisanta halaccinsu, to haka ita ma haram a bayyane take. Yanzu misali idan ka ɗauki alade, duk wanda yake a matsayin shi na musulmi ko da bai taɓa zuwa makaranta ya san cin alade haramun. Haka shan giya abu ne haramcinsa a bayyane yake. Caca haramcinta a bayyane yake. Yi da mutane da gulma da annamimanci, wannan duka haramcinsu a bayyane yake. To dan haka yace innal halala bayyin. Manzo Allah yace ku san da cewa ita halak a bayyane take. Kenan da waɗanda suke malamai daga magarigalibi mun san halak. Haka haramun manzo Allah yace a bayyane take, da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba ya san da cewa haram a bayyane take. Ko wanda bai taɓa zuwa wajen wa'azi, bai taɓa zuwa makaranta a matsayin shi na musulmi, to ya san da cewa giya haramun ci, ya san da cewa alade haramun ne, ya san da cewa caca haramun ci. Sai manzo Allah yace wa bainahuma umurun mushtabihatu. Manzo Allah yace tsakankanin halaka da haram, wato akwai wasu al'amura masu rikitaswa wanda halaccinsu bai fito fili balantana haramcinsu. Akwai abubuwa masu rikitaswa wanda halaccin bai fito fili balantana haramcinsa. Duk abinda ba ka da dalilin da yake tabbatar da halaccinsa, balantana dalilin da yake tabbatar da haramcinsa, to wannan ana kiran shi shubha, ya zama wajibi ka nisance shi. Yana daga cikin shubha, misali lokacin da za a samu dalilai su ci karo da juna, a kasa haɗa kansu a ce dalili kaza kaza ne shari'a take nihi, kaza kaza ne take nihi, ko kuma aka kasa rinjayar da wani dalilin akan wani dalili, to wannan ya zama shubha. Wannan kuma kamar misali mujtahid, mutumin da ya karanci addini, wanda zai iya kallon aya ta Alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito abin da yake karkashin sa da hukunci, wanda ya sani dalilai na shari'a sun wuce a lissafa, to sai ya samu wani dalili, gaya dalili ne ingantacce yana halitta kaza, sai ya samu wani dalili shi kuma yana haramta wannan abu, yayi ya gama kan wannan hadisi cewa hadisi kaza kaza yake nihi, kaza kaza yake nihi, ya kasa hada kansu. Kuma duk hanyar da ake bi a rinjayar da wani dalili akan wani, ya kasa rinjayar sa, to wannan ya zama shubha kenan. Wannan a haƙƙin shi mujtahidi dole ne ya nisanci wannan abu. Ko kuma misali a matsayinmu na waɗanda suke muqallidun, masu ratayuwa da maganar wani wanda zai ce ai na ji malam wane ya ce kaza, ka ji malam wane ya ce abu kaza halaka ne, sai ga wani malami shi kuma ya ce abu kaza haram ne, anan ka kasa sanin wani faɗa ce take da rinjaye akan wannan mas'ala, to wannan abu ya zama shubha gare ka. Duk lokacin da ka ji wani malami ya ce haram ne, wani ya ce halaka ne, kuma a malaman nan kowanne malami ne, kuma ka kasa sanin menene tabbas akan wannan mas'ala, halaka kin ne ko kuma haramun kin ne, to anan ya zame maka shubha, sai ka nisanci wannan abu. Sannan haka lokacin da ya zamanto ka samu hadisi wani wanda ke bayani game da haramcin wani abu, amma wannan hadisi baka san menene matsayin shi, shin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai inganta ba, to wannan al'amari ya zama shubha. In hadisin bai inganta ba kenan sai a koma asali halaka ne. In hadisi ya inganta kenan wannan abu ya zama haram. To ga hadisin yana nuna haramcin abu kaza, to amma hadisin ba a san matsayin shi shin ya inganta ko bai inganta ba, to wannan al'amari ya zama shubha, shi ma dole a lisance shi. Sannan wato yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na shubha wanda ya zama wajibi a nisanta, kamar duk wani abu wanda yake na halal amma wanda zai iya kai ka zuwa aikata abin da Allah ya haramta. Halak ce amma wannan halak in ka sa ta gaba za ta kai ka akan abin da Allah ya haramta, to wannan ita ma dole ne a nisanta. Shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa bainahuma umurun mushtabihatun, manzon Allah yace tsakanin halak da haram wato akwai wasu al'amura masu rikitarwa. Sai yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas, manzon Allah yace da yawa daga cikin mutane ba su san su ba, da yawa daga cikin mutane ba su san shubha ba, ba su san ba hukuncin wannan abu. Kenan anan mafi yawan mutane ba su sani ba, amma da yawa kuma daga cikin mutane sun sani, su ne malamai kenan. Da haka yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas, bai ce ba aktharun nas, sai yace kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane la ya'lamuhunna, kenan ba su san ba waɗannan al'amura kenan na shubha. Kenan haka kuma da yawa daga cikin mutane sun sani, su ne malamai. Sai manzo Allah yace fa man yattaqa shubhati, duk wanda yake yayi shubha abu ne baka da dalilin da ya halitta shi balantana haramta shi, to wannan ya zama shubha, ya zama wajibi akan ka ka kiyaye shi. Shine manzo Allah yace fa man yattaqa shubhati, duk wanda yake yayi shubha, manzo Allah yace fa kadistabra'a dinihi wa irdihi, tabbas wato ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa. Kenan ka ga bai zo da abinda wato zai cutar da addininsa na cewa ya aikata abinda Allah ya haramta masa ya dauki laifi, kuma ya kiyaye mutuncinsa, ba za a zarge shi ba a ce wane yana gaban kansa ya aikata abinda ya ga dama. Saboda duk lokacin da abu ya rikita gare ka, ka kasa gane halaccinsa ko haramcinsa, ka nisanci wannan abu, to ka kiyaye addininka kuma ka kiyaye mutuncinka. Sai yace wa man waqa'a fi shubuhati, manzon Allah yace duk wanda ya auku a cikin shubha, mutumin da yayi gaban kansa ba ruwan shi da cewa abin nan akwai dalilin da ya nuna halaccinsa ko akwai dalilin da ya nuna haramcinsa, shi kawai duk abin da ya samu ya sa gaba zai aikata. Manzo Allah yace duk wanda ya kasance akan haka kenan, wa man waqa'a fi shubhati, duk wanda ya auku a cikin cin shubha, manzo Allah yace waqa'a fil haram, tabbas yace wannan ya auka kansa a cikin haram. Saboda duk mutumin da ya rintse ido ba ruwan shi da bincike abu kaza ya halatta ko bai halatta ba, to abin da yake Allah ya haramta ma ba ruwan shi zai sa gaba ya aikata, domin ya sa baya da tsantsanin haramun kenan. Wanda yake da tsantsanin haramun shine zai nisanci shubha. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana wucewa ya ga dan dabino daya a ƙasa, manzo Allah yace wallahi in ba dan kar aje wannan dan dabino na sakkani, manzo Allah yace da na dauka da shi. Kaga dan dabino dai ne bai gani a ƙasa, to amma baya da masaniyar cewa dabinan nan na zakka ne ko ba na zakka bane. Kaga in ba na zakka bane kina ya halatta ya dauka ya ci, amma in na zakka ne wannan kuma haramun ne ya ci, domin Allah ya haramta masa cin sadaka. Abin da ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daukan wannan dan dabino dai ya ci, da ya gani a yashi a ƙasa, dan kada a je dabino ne wanda yake na zakka ya kubce ya fadi. Bugu da ƙari anan zamu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akai zai bi san gaibu ba, inda ya san gaibu da zai iya sanin cewa wannan dabino ga ta hanyar da ya fito. Abin da ya hana shi yace dan kar a je wannan dabino ya zama na zakka ne, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daukan wannan dabino ya ci. Kaga kenan anan rashin dalili wanda yake bayani game da halaccin wannan dan dabino ko dalilin da yake nuna haramcinsa, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayi cin wannan dan dabino daya. To dan haka kenan in mutum yake yayi cin shubha, to wannan ya kiyaye addininsa kuma ya kare mutuncinsa. amma duk wanda ya abka kansa cikin cin shubha to wannan tabbas ya abka kansa cikin cin haram. Yanzu misali wanda zai ce a ba ruwa na bari in dauka in ci, to kage kan iya kasancewa da zakari. Yanzu wanda ya dauki wannan kana ganin cewa wata rana zai ga haramun ya bari, bayan da za a yi ya bari, domin cin shubha yakan kai mutum zuwa cin abin da Allah ya haramta masa, domin zuciyar za ta kinkashi. Sai manzo Allah ya yi misali sai ya ce karra'iyar ahaular hima, wato tamkar makiyayi ne da ke kiwo gefen shuge. Idan aka ce alhima shine shuge, akan zo a zagaye daji a sanya doka cewa kada wanda ya saka dabbar shi cikin wannan zagaye ta kiwo. Wanda bayani ya gabata shi wannan shinge, akwai wanda ya halatta, akwai wanda bai halatta ba. Wanda ya halatta in ya zamanto domin maslaha ce ta al'umma gaba ɗaya, to wannan ba laifi bane. Kamar yanda a yanzu muke amfani da motoci, wanda gwamnati takan yi amfani da motoci da jirage akan abin da ya shafi maslaha ta al'ummar ƙasa, to a wancan lokaci da wakai da raƙuma su ne waɗanda suke gwamnati take amfani da su. To irin waɗannan dawakai da raƙuma da sauransu da dabobi waɗanda suke na gwamnati, wanda an yi su saboda amfanin talakawa, to wannan akan iya zagaye daji. In ciyawa ta fito, wannan ciyawa za a keɓance ta ta dabobin ƙasa ne kenan, su kaɗai za su yi kiwo a nan. In ya so kowa wanda yake da dabba ya je can daji ya nema ma dabbar shi ciyawa, amma wannan daji an killace shi domin duk ciyawar da ta fito kenan dabobin da gwamnati take amfani da su su ne za su yi kiwo a nan, domin waɗannan ba na gwamnati ba ne, na dukkan jama'ar ƙasa ne. Amma wanda in a ce misali don maslahar kanka ne za ka killace daji, in damuna ta yi ciyawa ta fito ba wanda zai saka dabba shi ta yi kiwo a cikin wannan kewaye, to wannan zalunci ne. Ko gonarka ciyawa ta fito baka isa baka hana wani ya saka dabba shi ya yi kiwo, sai dai domin amfaninka da ka shuka a cikin gonar don kada dabbobi su yi maka barna. Amma duk lokacin da ka yanke amfaninka ka fitar da shi, to ba ka da yancin da za ka hana wani ya saka dabbar shi cikin wannan gona ta yi kiwo, saboda ba kai ka saukar da ruwa daga cikin girgije, kuma ba kai ba ka fitar da wannan tsirrai. Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya fitar da wannan tsirrai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa jama'a gaba ɗaya masu tarayya ne a cikin abubuwa guda uku: ruwa da ciyawa, sannan kuma da wuta. Ruwa ko kai ka gina rijiya, in dai ka da wanda zai wadace ka, to baya halatta ka hana wani ya zura guga shi ma ya sha. Haka ciyawa ko a gonarka ta fito ba ka da yancin da za ka hana wani ya saka dabbar shi ya kiwo. Haka wuta, in ka yi amfani da ita baya halatta ka hana wani ya dosana shi ma ya je ya yi amfani. An gane ku? To ita irin wannan hima shinge da ake yi tun a jahiliya sukan yi ta da zalunci, sai mutum ya killace daji ya zagaye ba wanda ya isa ya saka dabbar shi ta yi kiwo in ba tashi ba, to wannan zalunci ne. Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa karra'iyar ahaular hima, ba dan yana bayani bane game da halaccin shinge, mutum ya killace daji yayi shinge kawai sai dabbobin shi, a'a, nan misali ne yake badawa kenan. In aka yi bayani kuma akwai wanda ya halarta akwai wanda bai halarta ba. Shine yace karra'i kamar makiyayi ne, yara'a yake kiwo haular hima gefen shinge. Manzo Allah ya ce yushiku an yarta fihi, ya kusa ya fada cikin shingen yayi kiwo. Ma'ana aka zagaye daji aka ce kar wanda ya saka dabbar shi nan ta yi kiwo, maimakon ka je can nesa ka yi kiwon dabbobinka sai ka zo gehen shingen kawai kana kiwon dabbobinka, kenan za a wayi gari. Idan baka ganin idan kowa za ka kore dabbobinka su fada cikin wannan shinge su yi kiwo kenan. Yanzu wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana, ga abubuwa wanda Allah ya killace ya haramta mana, to ga wasu abubuwa na shubha. Maimakon ka nisanci abinda Allah ya haramta ka aikata abinda Allah ya halitta maka, sai ka zo abinda yana gab da haramun ka zo nan ka ce shine za ka yi abu wanda yake na shubha, to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi misali kenan. Kamar misalin makiyayi ne wanda ke kiwo gefen shinge, maza Allah ya ce ya kusa ya saka dabbobinsa cikin shingen ya yi kiwo, kenan duk wanda ya yi ikini santar shubha to wannan ya kusa ya auka cikin abin da Allah ya haramta masa. Duk wanda bai kiyayi shubha to ya kusa ya fada cikin abin da Allah ya haramta. Sai maza Allah ya ce ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, kowanne mai mulki manzon Allah yace yana da shuge nashi ma'ana yana da dokar shi da yi sai yace ala ku saurara wa inna himallahi maharimuhu yace ku san da cewa shingen Allah shine abubuwan da Allah ya haramta an gane ku sarakuna suka yi irin wannan shinge a lokacin da ya gabata shine manzon Allah yace ala wa inna li kulli malikin hima ku san da cewa kowanne basaraki yana da shuge nashi kamar yanda suke yi kenan in yayi domin amfanin jama'ar kasa to wannan ba laifi bane amma in yayi domin kawai dabobin shi to wannan zalunci ne sai yace ala ku saurara wa inna himallahi maharimuhu manzon Allah yace lalle shingen Allah wato shine abubuwan da Allah ya haramta duk abinda Allah ya haramta to wannan matsayin shinge ne Allah ya mana ba ma mu fada ciki mu aikata to karda mu kusanci wannan kamar yadda yace tilka hududullahi fala taqrabuha sannan cewa waɗannan abubuwan da aka ambata muku iyakoki ne na ubangijin ku sai yace fala taqrabuha kada ku kusance su a wata ayar sai yace tilka hududullahi fala ta'tabuha wannan iyakoki ne na kamar yadda yace an gane ku tilka hududullahi fala ta'tabuha wannan iyakoki ne na ubangijin ku fala ta'tabuha kada ku ketara ayoyin gaba dai suna cikin suratul bakara sai yace ala ku saurara wa inna himallahi lalle shingen Allah maharimuhu sune abubuwan da Allah ya haramta sai yace ala ku saurara wa inna fil jasadi mubqa manzon Allah yace lalle a cikin gangan jikin dan adam wato akwai wata tsoka idan aka ce mubqa ita ce guntuwar tsoka wanda bata wuce ba a tauna sai yace idza salahat idan wannan tsoka ta yi kyawu manzon Allah yace salahal jasadu kullu gaba ɗayan gangan jiki ya inganta in dai ta nagartu wannan tsoka manzon Allah yace to gaba ɗayan gangan jiki wato salahar manzon Allah yace shi ma zai inganta me yasa saboda zuciya in ta yi kyau sauran gabbai na jiki za ta ringa iza su akan ayyuka waɗanda suke na alkhairi in dai zuciya ta yi kyau an tsarkake ta babu wani datti a cikinta sai abinda Allah yake so yake kauna da shi aka cika ta to wannan zuciya za ta ringa umarnin dukkan wata gaba ta jiki akan aikata abinda Allah subhanahu wataala yake so yake kauna sai yace wa idza fasadat idan wannan tsoka ta baci manzon Allah yace fasadal jasadu kullu gaba ɗayan gangan jiki ya baci idan zuciya ta lalace ta kikashe ya zamanto abin da yake cikinta abin da Allah baya so baya kauna to sauran gabbai na jiki za ta ringa umurnin su da ayyuka waɗanda suke na sharri na mugunta duk wani aiki na saba ma Allah zuciyar za ta ringa iza mutun cewa ya je ya aikata sai manzon Allah yace ala ku saurara wahiyal kal wannan gaba wato wannan tsoka ita ce zuciya dan haka a cikin gabbai na dan adam gaba daya babu gaba wanda ta fi tsada wato sama da zuciya saboda ita ce mahalli daya daya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo a jikin dan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum iya abinda Allah yake kallo daga jikin ku ko yayin adam zukata da ayyukan dan haka abinda ya zama wajibi mutun ya kula da gyaran zuciyarsa kafin ya kula da gyaran abin da ya shafi zahirin jiki in ta yi kyau kenan sauran jiki ya yi kyau amma in ta bace gangan jiki gaba ɗayan shi ba shi da amfani dan haka mu kuma a yau mun yi ba wato sauran gangan jikinmu muhimmanci akan wato shine gyaran zuciya domin gyaran zuciya mahallin samun gyaran zuciya mahalli ne daya daya inda ake karanta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan zuciya ake gyara ta amma muku yau galibi mutun yana nan zaka samu mutun ya shekara 10 bai taba zuwa inda ake fadar Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma daga yau in ya ji wata gaba tana mushi ciwo zai zuba miliyoyika ya hau jirgi ya je kasashen turai wai lafiya yake nema ta wata gaba ta can daban wanda ba ta da amfani wanda ga abin da yafi kima a rayuwarka ta dan adam wanda ya kamata ka kula da gyaran shi ka nema masa lafiya wanda in ta yi kyau zaka ci nasara a rayuwarka ta duniya kuma ka ci nasara a makomarka lahira shi kwalan wata gaba ce in ma ta samu illa in an ta samu lafiya iya dai bakin da dai rayuwar duniya a gobe kiyama ba abin da zaka amfana maka dan haka a takeice mallam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana daga cikin dukkan wani abu na abinci ko abu wanda yake nasha to mu san da cewa akwai abin da Allah ya halitta mana wanda Allah ya halitta mana a bayyane yake haka abin da Allah ya haramta mana a bayyane yake kaga abin da Allah ya halitta mana na abinci idan muka dau misali kaman gurasa da dabino da sauransu wannan abubuwa ne wanda Allah ya halitta kuma halaccin su a bayyane yake idan muka kalli abin da Allah ya haramta mana misali idan ka dauka kan giya kan alade kan da sauransu waɗannan abubuwa ne wanda haramcin su a bayyane yake amma duk abin da kenan ya rikita gare mu muka kasa gane halaccin sa ko haramcin sa to wannan sai mu sha da baya sai mun samu dalilin da ya tabbatar mana in har muna so mu kiyaye addinin mu kiyaye mutuncin mu na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك